Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da saura abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Babban hafsan sojan Najeriya Lieutenant General Attahiru Ibrahim ya rasu a wani hatsarin jirgin sama a jiya Juma'a akan hanyarsa zuwa ziyarar aiki a jihar Kaduna, wacce take fama da matsalolin tsaro a cikin 'yan watannin nan, a cewar fadar shugaban ƙasa. Rundunar sojin sama ta faɗa wata sanarwa cewa jirginta ya haɗu da hatsari ne a kusa da filin saukan jirage na Kaduna, kana tana gudanar da bincike akan musabbabin hatsarin. Fadar shugaban kasar ta ce babban jeneral sojojin da wasu jami'an ma'aikatan sojin kasar ne suka rasu a hatsarin na jiya Juma'a. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a wata sanarwar fadarsa, inda ya kwatanta hatsarin jirgin da babban kalubale a daidai lokacin da sojojinmu suka lashe takobin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta. Wannan hatsarin na zuwa ne watanni uku da wani ƙaramin jirgin saman sojojin Najeriya ya faɗo a gab da shiga filin saukan jirage na Abuja, biyo bayan abin da aka ce matsalar na'ura wanda ya kashe duk mutane bakwai da ke cikin jirgin. A jiya Juma'a, Isra'ila da Hamas dukkanin su sun yi ikirarin samun nasara yayin da aka dan tsagaita wuta bayan fada na kwanaki 11. Dubban mazauna Gaza sun bazu akan titunan birnin yayin da tsagaita wutan ta fara aiki da misalin karfe 2 da sanyin safiya. Matasa sun yi ta kira tutocin Falastino da na Hamas suna kade-kade da bushe-bushe da wasan wuta. A lokaci guda kuma an gudanar da bukukuwa a gabashin birnin Kudus da sauran sassan yammacin kogin Jordan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi ta talabijin jiya Juma'a cewa ayyukan sojojinmu ya raunata ƙarfin Hamas na aikawa da makamai masu linzami zuwa cikin Isra'ila. An kashe sama da mutane 200, kana an lalata mabuya Hamas ta ƙarƙashin ƙasa, kana ƙungiyar ta masu ikirarin jihadin musulunci ta ce mayakanta 20 kaɗai ne aka kashe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta ware dala biliyan 18 da miliyan 600 domin buƙatar gaggawa na ayyukan jin kai a Gaza. Ta ce sama da Falastinawa 72,000 ne suka rasa matsugunansu. Kamfanonin Pfizer da BioNTech na Amurka da Jamus masu haɗin gwiwa wurin yin rigakafin COVID-19 sun yi alkawari a jiya Juma'a cewa za su samar da allurar rigakafi biliyan 2 ga kasashe masu ƙaranci da matsakaitan samun kuɗin shiga a ƙoƙarinsu na cike gibi da ake samu wurin raba rigakafin tsakanin kasashe masu hannu da shuni da matalauta. Shugaban kamfanin Pfizer Albert Bola shi ne ba da sanarwar a madadin kamfanonin biyu masu kawance da juna a wurin wani taron koli na kiwon lafiyar duniya da Prime Minister Italia Mario Draghi ya dau nauyinsa a birnin Roma. An shirya taron ne da zammar magance rashin daidaito da ake samu wurin raba rigakafi a duniya, taron da ya tattaro kasashe mafiya karfin tattalin arziki guda 20 na G20 da hukumar zartarwar kungiyar tarayyar Turai da kuma reshen shugabannin masana'antu na kungiyar tarayyar Turan. Bola ya ce biliyan ɗin farko na rigakafin nasu za su raba shi ne a cikin wannan shekara, kana na biyun kuma a cikin shekarar 2022. Su ma kamfanonin har haɗa magunguna na Amurka da suka haɗa da Moderna da Johnson & Johnson sun yi alƙawarin taimakawa da allurar rigakafi 200,000 da 100,000. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar zaɓe da gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta naɗa ya faɗa a jiya Juma'a cewa hukumarsa tana nazarin yiwuwar rusa jam'iyyar tsohuwar shugaba Aung San Suu Kyi bisa zarginta da tafka magudin zaɓe, kana shigar da ƙaran shugabannin jam'iyyar a kotu bisa aikata laifin cin amanar ƙasa. Jam'iyyar National League for Democracy ta Aung San Suu Kyi ta haure gaban mulki da gagarumin rinjaye a zaɓen shekarar 2015, kana ta sake samun nasara mafi girma a zaɓen Nuwamban bara. Jam'iyyar tana shirin kafa gwamnati a wadi na biyu a watan Fabrairu ne sojoji suka hambare da ita a wani juyin mulki, inda suka kama shugabar da wasu manyan jami'an gwamnati da na jam'iyyar. Shugaban mulkin sojan General Min Aung Hlaing ya yi nuni da magudin zaɓen a matsayin dalilin da ya sa sojoji suka kwace mulki saboda an tafka manya-manyan magudi. Jam'iyyar Union Solidarity and Development mai samun goyon bayan sojojin wacce ta sha kai a baya ita ma ta yi irin wannan zargin. To sai dai masu sa ido akan zabe masu zaman kansu sun musanta batun tafka maguli a zaben. A ƙarshe, jami'ai da masana kimiyyar ƙasa sun faɗa da safiyar yau Asabar cewa wasu jerin girgizan ƙasa sun afka a arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin China, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu. Lardin Qinghai a kudu maso yammaci da ke kan tsaunin Tibetan da kuma lardin Yunnan da ke kudu maso yammacin China duk wurare ne da ake yawan samun girgizar ƙasa. Girgizar ta lardin Yunnan wadda ta kai karfin maki 6.1 ta fara afkawa ne da yammacin jiya Juma'a da misalin karfe 9:48 na dare, wanda ya daidai da karfe 1:48 na agogon GMT a kusa da garin Dali da ya shahara ga baki masu yawon bude ido, a cewar hukumar binciken ƙasa ta Amurka. An tabbatar da mutuwar mutane biyu a yankin mai yawan tsaunuka, a cewar jami'an yankin a wata sanarwa. Kana akalla mutane 17 sun jikata kuma ana musu jinya. Jim kadan bayan wasu sa'o'i da misalin karfe 6:04, wata girgiza mai karfin maki 7.3 ta afkawa lardin Qinghai mai yawan mutane mai tazarar kilomita 1,200.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Sai mun asani so su ne komai sai iya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ya kwana biyu an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri muna nan lafiya.
Kai hutun sallah ne ko ya akai?
A hutun sallah dai Aisha go na samu hutu sosai kuma alhamdulillah.
Ba su saurare za su ce kwana biyu basu ji dure baba ba.
Eh to dama aikin san kamar inda ka sani sha'ani na azumi wani sa'ilin sai a hankali ranke dade.
Allah ya soka bana banga wadansu ba ido da ido. Azumi mai baba za ka ci.
Mallan ana butu baye irin wannan na zamanin zafin nan.
Tare da fata an sha ruwa lafiya
Allah.
Ba da ladan ibada.
Amin sama amin.
Allah nuna mana tabaddin badin bada.
Amin amin.
Muna kuma ƙara yi ma masu saurare barka da sallah.
Haka da fatan Allah zai maimaita muna cikin koshin lafiya.
Amin sumu amin. To kamar da muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishen fata alheri bari mu bude da gaisuwar fata alheri za iyalan Alhaji Dan Asade wanda aka fi sani da suna Abilayon da na Alhaji Abdulmumin Aliyu waɗanda ake ɗaurawa ‘ya’yansu aure wato Hawa’u Dan Asabe wacce ake kira Hajiya da angonta Shamsuddin Abdulmumin Aliyu. Yau za a ɗaura auren sunan ne yau ɗinnan yau Asabar ɗinnan da ƙarfe 11 na safe a ƙofar Sarkin Fawa Yakubu Wanka da ke garin Baucin Yakubu. Sai kuma gaisuwar fata alheri ga iyalan Alhaji Salisu A Gimba Ikara da na marigayi Alhaji Abubakar Abba waɗanda za a ɗaura auren ‘ya’yansu Ibrahim Salisu Gimba da Sadiya Abubakar Abba da za a yi suma a yau ɗin nan suma da ƙarfe 11 na safe. Kila fa 11 shi ne lokacin aure baba.
Haka da ne. Kin san an fi so an yi shi da safe amma ba da sanyin safiya ba.
Yawa to za a yi nasu nan ne a Makazul Islam for General Studies da ke CG4 Zango Road Tudun Wada Kaduna. Kamar yadda na ce suma za a yi auren nasu ne a yau ɗinnan da ƙarfe 11 na safe. To Allah ya sa an yi waɗannan auren raki a dace. Allah ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare da kuma albarkar zaman tare.
Amin. Amin.
Mutuka raba.
Amin. Amin.
Gaisuwar ta'aziyya zuwa ga injiniya Simon Binde Abdullahi da Dr. Caleb Shawulu da iyalansa daga domin rasuwar Mrs. Susie Simon Binde Abdullahi Mama Samira. Gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Nurse Grace Mbula Daddy Mrs. Yusuf da mai gidanta don rasuwar yaransu Gideon Yusuf. Allah ya ji kansu duka ya kuma kyautata namu ƙarshen.
Amin amin. To sai kuma wannan sakon ta'aziyya da zan miƙa ma iyalan gidan wato Alhaji Mahmud Mansur Kano a birnin Kumasi na gidan tufaki nan da iyalan gidan tufa da iyalan gidan mai bindiga na rasuwan Alhaji Malam Huzairu Jarman Sarkin Zangon Kumasi wanda Allah ya masa rasuwa a cikin wannan mako kuma aka yi addu'ansa a New York a jiya Juma'a. To muna roƙon Allah, Allah ya ji kansa, gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba Sarkin Zangon Kumasi Alhaji wato Sultan Umar Faruk kenan da kuma akimin yalwa Alhaji Sa'alu Mahmud Maso Kano da baki ɗayan iyalan gidan Maso Kano na Kano da kuma na birnin Kumasi. To muna musu wannan ta'aziyya, Allah ya ji kan Alhaji Malam, Allah ya kyautata makomansa da magabata duk baki ɗaya.
To amin sun ba amin. Ga gaisuwar fata alheri ta Abaru ya huce da sada zumunci zuwa ga daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir na jihar Yobe Nigeria zuwa ga Nasiru Abba Said Zadawa da Iliya Useni journalist Potescom da Suleiman Adamu Tandari Potescom da Dauda bin Akpan Potescom sai Abubakar Kawu Girgir da Alhaji Bashir Dan Koli Girgir da sakatare Gambo Ringim Gashuwa da Alhaji Hamisu mai kayan miya Gashuwa da kuma Adamu Jumba Madara. Sai gaisuwar fata alheri ta Abu Bari ya huce zuwa ga Sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Fatima Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau da abokan zamanta, sai Abdulaziz Dan Gogo mai addu'a da Mani Tindau mai addu'a, sai Abdullahi Laki Funtuwa. Gaisuwa Abari ya huce zuwa ga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da Musa Malam Indu Kazawai Niger, sai Bini Mudi Ragama Matamai Niger. Allah ya sa na faɗi waɗannan garuruwan masu haƙuri.
Ƙwarai ku za a ɗaga mana kafa ai.
A ɗaga mana kafa, sai Ali Abdullahi Doron Baga. Gaisuwa Abari ya huce zuwa ga 'yan baban Yusra Gusau. To da fatar an tashi lafiya.
Sai kuma gaisuwar Abari ya huce tare da kuma gaisuwar barka da sallah daga Alhaji Ahmadu Modibo unguwar kan Tudu Los kenan a Kumasi. Yace yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba Sarkin Zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Said da kuma Sarkin Fulani Alhaji Usman Ahmad. Sai kuma Abdulrahman Toyi da kuma Hajiya Saratu Mallami gidan baba Dan Taushi da kuma Alhaji Adamu Taylor shugaban majalisar gidan Koli da kuma 'yan American Base karkashin shugabansu wato Muhammadu Dan Fulani kenan. Yace ba zai manta da uwar gidansa wato Hajiya Kande da kuma da take Kumasi da kuma amaryarsa Hajiya Maimuna ƴar Takwa, ita ma tana can garin na Takwa. Sai kuma iyalan gidan Malam Babale yace duka yana musu gaisuwa da fatan alkhairi da kuma gaisuwan Abar ya huce daga Hajiya Zuwaira gidan baba Akilo a Kumasi Yalwa kenan zuwa ga ainihin mai gidanta Alhaji Imurana gidan tufa wadda nan America suke amma sun je gida sallah. Ta ce tana gaida ƴaƴanta wato Akilo Tufa da Ridwan Tufa da Hajiya Madam Tufa da duk wato jikokinta da suke nan America. Bayan haka ta ce tana gaida wanta ko kuma yayanta kenan Wazirin Nufawa Alhaji Jibrin Akilo da kuma Alhaji Masaudu Akilo da kuma Hajiya Hindatu Akilo wato ƴar uwarta kenan da Hajara Akilo da kuma wato ƴaƴansu Asana Mahasana Akilo da Mafusaina Akilo. Ta ce ba za ta manta da babbar wato babbar yanta Hajiya Biba Akilo da kuma wato dubba kidan iyalai na gidan baba Akilo daga Kumasi da Tamale da Yandi sannan kuma da ƴarta wato Sadiyan Akilo kenan.
To sai dai na goma an so a tuya manta da albasa, ni ban ji an gaida Hajiya Aljanna ba.
A Hajiya Sa'adatu sa'ar mata ke da mai furan aljanna a birnin New York.
Kwarai kuwa.
Ai kin san wani sa'ilin akan nemi a rufe ya sunan shi ne da babban
hakuri. Hajiya aljanna gaisuwa fata alheri da fata an yi sallah lafiya, muna ƙara godiya, muna shan fura, muna jin daɗi.
Kwarai kuwa da duk ƴaƴanta musamman Malam Faisal wanda shi ne duk lokacin da zaki ga fura shi ne zai riƙo ya zo min da shi in zo da shi can. Alhaji Malam Faisal ke nan.
Bayan godiya dubu dubu da fatan Allah an yi sallah lafiya, Allah ya maimaita, Allah ya ƙara.
Kin san kuma akwai ai manejan furan. Shi ne Alhaji Lukman Abbas. Mai duk Supreme Water ke dai yanzu haka yana kuma su yaje sallah. Duka muna musu gaisuwar a bar ya huce.
Muna musu gaisuwar a bar ya huce. To da fata aji sallah lafiya, Allah ya baibaita. To na goma aka ce komi kirkinka baka gama kasuwa da gaisuwa. Sabili da haka bari mu dire a nan. Da wannan gaisuwa ta auta kafin ta yalwan gindin akwati barikin ladin jihar Plateau Nigeria garin su Isa Wadake da Fatima Isa Wada Ibrahim Isa Wada tace yace dan Allah fina bare huce ku mika mun gaisuwa sada zumunci na zuwa ga mai manja barikin ladi sani mai manja barikin ladi da Muhammadu Damina Fulani gindan akwati da dan Juma mai faci gindan akwati sai Muhammadu dan Yarba makanikin mashin gindan akwati da JT Love G Kanduna da Aliyu Muhammad dan Fulani jihar Zamfara da Yusuf Chindi Niger jihar Niger sai Umar Abdullahi Gambaki da Kadora Digaga dan Fulanin Warji sai kuma Mansur Babawuro na fada da fatan an tashi lafiya
aban alwa dan ladan lawan azafiji ya dabara kuma da ramana baba sirjin gome da dare sirji dalai jallan Allah sirji
kama kai kama ho banza yamba kwarene ne ba yamba
yau labarai guda biyu nake da su.
To, bisimilla.
Ɗaya labarin a zahirance ta faru wani ne ya ba mu labari Muhammad Malamin ta mai ɗinki unguwar Alheri Zuru.
To.
Ya aiko da labari, Allah ya sa malamin ta ne Muhammad nan kan
nan. To, aiko da labari ya ba gaskiya. Mun yi bar sunan ta yi ma'ana.
Ya bai an koda labari ne abin da ya faru ranar sallah ya ce wai za a fara sallah kenan sai liman ya waiwayo ya ce don Allah jama'a kowa ya sa waya shi a silent. Shi kowa ya shiru ya fuska kawai ya yi watsi sai wani soja ya waigo a fuskar shi a daure a cikin fushi sai ya waiga ya ce to wallahi tallahi duk wanda wayar shi ta yi ringin. To dan take kan da mutane suka ga soja ga kuma alamar bindiga a gefen shi
kuma ya fusace
yawa kula take kowa nan da nan ya sa hannu a jiwo yana zaro waya yana sa ta sale abin da Libami yace ayi bai yi ba
eh
shi ma ya ga haka sai ya ce ko da yake shi ya riga ya sa tashi a sale din sai ya zaro tashi da mun tsoro sai dan kawai tsaba tsoro kawai sai ya ce sai ya cire batir
shike na abin shi
ya buɗe batir ya cire ya ce kar a fuskure ta tashi bai kara ya ce ka san na'urar bature ya sa batir da waya a jiwo haka duk da haka bai gamsu ba dan tsoron soja sai ya turo batir din da daga inda ya saka shi ya dauki batir din ya saka shi a ɗaya a aljihu ta gefe ɗayan ya ce kar a kuskure batiran nan su zo saɗo
eh gaskiya su ta da ƙara
ya gaba da fushin soja
haka ne
sai kuma ka
bi da ita kisan an ci ka je haka to gani yana rike da irin China Ford ne akwai Libami shi ma da ya taɓa yi wa mutane kashedi yace masu wayoyi su cire wato su kashe wayar amma kai da kake da China Ford ka ɗebe batirin ke sa China Ford haka yake in ba kai hankali batir da abin da zai sata da ƙara duk da ka kashe.
To sai kuma labarin da Kabir Isa ji kamshi ya aiko mana wanda yace yar uwar shi ce ta aiko daga Lagos tace tunda take bata a farin abare huce taba jin an yi ba da labarin Fulani mai wayo ba.
Allah sarki.
To wannan labari na Fulani mai wayo ma baba za a ji mu bashi shi mako mai zuwa
shikenan.
Akwai da labarin Fulani da in an kana cewa mai wayo to ya kure wayo
ya kure wayo ya
kai mako mai zuwa yawa mako mai zuwa za mu ba da wannan labari na babban latani da ya nuna wayon yadda da ake zato to
na kuma da nuna bakin ta
yawa na kuma labarin ta fara daga mana hannun su da ka cire su da furki nan yanzu a madadin
baba ya koma jeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Yeah,